A karan farko cikin shekaru uku, shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sauka birnin Lagos inda ya kaddamar da wasu aikace-aikace da gwamnatin jihar ta gudanar, tare kuma da kaddamar da katafaren tashar jiragen ruwa da za a fara ginawa na biliyoyin daloli, wanda ake sa ran zai taimaka wajen rage cunkoso a babban tashar jiragen ruwa da ke birnin Lagos. A lokacin ziyarar tasa da shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar da babbar tashar motocin haya da gwamnatin jihar ta gina akan kuɗi da zummar taimakawa fasinjoji da ke kaiwa da komowa a birnin na Lagos.
I command the governor for developmental strides he made recorded within the space of 3 years of governance.
Shugaba Buhari ya ce ya yaba da ayyukan gwamna a kiwon mai ambode a cikin shekaru uku da ya gudanar, sai kuwa har da wannan katafaren tashar motocin da zai taimaka wajen rage cunkoso a titunan na birnin Lagos. Shugaba Muhammadu Buhari dai ya halarci wani taron bita da aka shirya domin tunawa da shekaru 66 da haihuwan jagoran jam'iyyar su ta APC Azuaju Ahmed Bola Tinubu da ake wa kirari da jagaban bargu kuma jagaban jam'iyyar ta APC. To koya talakawa suka ji da wannan ziyara ta shugaba Muhammadu Buhari a birnin na Lagos, ga dai abinda wasu suke cewa.
Then we are happy for him. Understand, because we Lagos, now we are, let me say, delighted for the president coming to Lagos.
Wannan malami yace kware kuwa na ji dadi da wannan ziyara da ya kawo birnin Lagos, na ganin irin wannan ziyara zai taimaka wajen ba da goyon baya ga ayyukan da gwamnoni ke yi.
Sannan kuma muna ci gaba da yi mashi addu'a, Allah ya tsare mu shi ya kara mai lafiya da tsawon kwana. Yanayin rayuwa ne yanzu ka san sai a hankali.
Eh to ga ziyara ne yazo, amma gaskiya mu kawai ya dai zuwa, amma ba abin da ya dame mu da ziyarar shi.
Saboda me a matsayinka na dan Arewa ko dan Najeriya gashi a Lagos, kai ma kana Lagos, akwai tsadar rayuwa ne kuke fuskanta ko ko wani hali?
Akwai tsadar rayuwa sosai, saboda komai da ka sani ya ƙara kuɗi.
A kasarin hanyoyin zurga-zurga na motoci dai sun kasance a rufe, har ma da sauka da kuma tashin jiragen sama sun samu nakasa sakamakon wannan ziyara na shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ke zama na farko tun bayan da jam'iyyar ta APC ta zaɓe shi a matsayin ɗan takaranta a shekara ta 2014 gabanin zaɓen 2015. Sai dai a yayin da gwamnatin jiha da kuma gwamnatin tarayya ke bayyana wannan ziyara da shugaban ya kawo a matsayin ziyara ce ta aiki, wasu 'yan siyasa musamman 'yan adawa na ganin ziyara ce ta siyasa, domin kuwa a lokacin wannan ziyara gwamnonin jihohin tarayyar Najeriya musamman na jam'iyyar APC da ministoci da dai jigajigan jam'iyyar ta APC akasarinsu sun halarci bikin. Babin Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.
Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan filan mukula da su tunda jirgin birnin Yamani shi jirgin birnin Ingila to ja ka da Italiya in ya dan foka ya kariya bakin wallahi gangan a motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke sai yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rike tanan.